To hali yanzu ina tare da wani malamin makaranta yana koyarwa a FCE can unguwar Goron Dutse. Yallaɓe, ya sunanka?
Da sunana Dr. Steve Baragwala.
Yaushe ka fara wasan golf?
Ya daɗe fa, kamar 2004 ne fa.
Da ka shigo wasan golf, waye ya koya maka golf?
Late pro ne fa, Vane Lawrence shi ne ya koya mun.
To da ya koya maka da wace handicap ka fara?
Handicap 28,
28 kamar da kowa yake farawa. Daga wancan lokaci zuwa yanzu, ka ci competition nawa, kuma nawa ka buga?
Wallahi ya wuce 15 wanda na ci. Daga Dutse zuwa Kaduna da Jaji da Katsina da Kano, iri-iri da Kano.
To, wannan wasan golf, ya kake jin daɗin shi kuma ya za ka kirawo wani zuwa?
Akwai babanci a golf, wallahi akwai good health, akwai lafiya. Shekara ka ya wuce kamar 40, ya kamata a fara regular exercise. Golf yana ba mutum lafiya.
Kana jin daɗin wasan sosai?
Yabba, ina jin daɗin. Kamar so biyar, 30, so biyar, at least so biyar. Na buga.
Tafi na gode.
Thank you, mun gode.
Yanzu ma kuma na tare da wani shi kuma wannan chartered accountant ne mai harkar lissafi, shi ma yana wannan wasa. Ya sunanka?
Ahmed Tangu.
Yaushe ka fara wasan golf?
Ya daidai, kamar shekara 15 yanzu.
To da ka fara, waye koya maka?
Pro Emmanuel, best pro in Nigeria.
To da ka fara, to ta handicap ka fara?
28.
Kamar kowa kenan.
Gaskiya kamar, amma ina buga 9 ko 8 yanzu.
To daga wancan lokaci zuwa yanzu, ka je ka ita na competition da ka buga da abin da ka ci?
Ya daidai, ban ci ba gaskiya.
Amma ka ji buga da yawa?
Iya, ba, na buga da yawa.
Za ka iya ka ɗan.
Akwai wani lokaci na buga 98, akwai kuma lokaci na buga 120.
To ya kake jin daɗin wasan?
Kai golf? Golf is addictive, kai ma ka sani. Golf is very addictive.
To ya za ka gaya wasu wannan waje su zo su fara wasan golf?
Zan gaya ma, in ba golf ba ne, wani ba za ka ce shi ne mai cewa cikin kowane
wasanni.
Gaskiya wallahi.
Sai
golf. Wallahi. Golf da sauransu. Golf and others.
Wallahi golf and others.
Na gode.
Daga filin golf, Musa Abdul Turu, da ke da hutu.